ban cinwa muka samu gaskiya mai suna ki kuma duk karatun da kika yi tun daga primary har secondary.
Da farko kuna tare da bakwar ku Bilkisu Isiaku Ibrahim da nake zaune a unguwar Kwanan Iso Gwale local government a nan garin Kano. So ni dai nayi nursery school ina a cikin BUK Star International, sannan nayi primary school a nan cikin BUK din Bayero Model School, sannan nayi nasara academic a nan nayi karatu na secondary, bayan nan kuma na nemi admission a Bayero na mass communication ban samu ba, sai na tafi Yusuf Maita Maslin Jami'a da aka fi sani da Northwest, na je na karanci education Islamic studies wanda a halin yanzu na kammala
course din da kika karanta shi. Abinda kike so kenan ko ko ba abinda kike so kenan ba? Idan ba abinda kike so kenan ba, yaya aka kika yi kofi? Idan kuma abinda kike so ne, wani irin kalubale kika fuskanta a yayin da kike karatu?
Eh, gaskiya dai ainihi ba course din da nake so ba kenan na karanta. Dan ni gaskiya jarida nake so, tun da na taso shi nake so, kuma shine muradi na. Na ga na karanci jarida, na yi aikin jarida, na zama babban ɗan jarida. So da na yi FCME din ban samu ba, shine na je ne na nemi admission a nan Northwest, kuma da Ubangiji na samu Islamic education din nan na karanta. Sai dai gaskiya na fuskanci kalubale, amma ba wai sosai din nan ba, kasancewar ina da laluran matsalan kafa. So na fuskanci kalubale ta gurin yanayin zirga-zirga a makaranta, tun da kun ga makarantar Benice. So kuma lokacin liftan dai da akwai ta, amma tana da yar matsala. So gaskiya dai babban kalubale da na fuskanta shine wannan na hawa da saukan, tunda ni ina lectures a education, kuma education shine kaman hawa na uku kenan a makarantar. So gaskiya shine dai main kalubale ina da na fuskanta, amma an ban da shi gaskiya ban fuskanci wani kalubale sosai ba.
Bayan kammala karatu, ina labarin aiki ya batun service, wani irin gwagwarmaya aka fuskanta?
Eh, to na kammala karatu na da yardar Ubangiji, amma dai na samu matsala ne na spill over a shekaran da na gama makaranta. Na yi spill over course statistics education, shine abin da ya bani matsala, bai yi yasa ban tafi na yi service tare da yan uwana ba kamar yanda ake yi. So na samu wannan matsalan, shine yana an tafiya service, wanda yanzu ai dai maganar da nake muku na gyara, kuma insha Allah next part da za su tafi service in Allah ya yarda ina ɗaya daga cikin wanda za su je wannan service din. Maganar aiki kuma dai to gashi nan dai muna dai ta bubbugawa muna nema, amma tunda kwali bai zo hannunka ba, gaskiya dai a yanzu ban fara processing da neman aiki ba, amma dai gwagwarmaya sosai mun sha ta. Dan bayan ma wannan karatun ne da naga na samu matsalan spill over, sai na ce bari na je ni nayi diploma akan mass communication, saboda da har yanzu a raina ina son wannan aikin jarida. To haka ta sa na je ni na karanci Mascom, na yi diploma akan mass communication professional diploma a nan Aminu Kano College of Islamic Studies legal. To shine dai gaskiya.
Menene burinki a rayuwa, me kike so ki zama?
To gaskiya dai babban burina a rayuwa shine na ga na zama cikakke ɗan jarida, kuma an ga na zama ɗaya daga cikin waɗanda za su kasance sun taimaki al'ummar sosai da sosai, sun taimaki ƙasar su, jihar su, da kuma al'umma gabaki ɗaya. Shi wannan shine burina.
To madalla malama Bilkisu, sai dai mu ce Allah ya idanci. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.